sake fara aiki. A jiya Laraba da rana ne kamfanin bututun man na Colonial Pipeline ya sanar da sake fara aiki, amma ya ce za a dauki kwanaki kafin a koma tura mai kamar da. Ta yiwu wasu kasuwanni da kamfanin ke turawa mai su fuskanci ko su ci gaba da fuskantar katsewar ayyuka a dan lokacin da aka fara aikin. A halin da ake ciki, gwamnatin Amurka da jami'an masana'antar man na roƙon masu ababen hawa da su daina rububin sayan man ko tara shi saboda fargaban rashin tabbas din samun man. Sojojin Sudan sun kashe wasu masu zanga-zanga biyu tare da jakata wasu su 16 a daren shekaran jiya Talata a birnin Khartoum, ranar da aka cika shekara biyu da yin zanga-zangar da ta kaddamar da juyin juya halin da aka yi a Sudan. Kungiyar kwararren Sudan ta yitar da haran ta kuma kira shi saba yancin gudanar da taro. Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya ba Attorney General izinin kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba. Kungiyar likitocin Sudan ta tabbatar da kisan akalla mutane biyu da aka harbe ranar Talata a wajen shalkwatar sojoji da ke birnin na Khartoum. Dr. Waladin Alfaki, dan kungiyar likitocin, ya fada wa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa mutane 37 suka jikkata kuma ana jinyar su yanzu haka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne sallah, yau ne ai dukku taho muyi sallar ai.
Yau ne sallah, yau ne ai dukku taho muyi sallar ai.
Masauraranmu assalamu alaikum, ta da fatar an yi sallar Idi lafiya. Ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna addu'ar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka. Yau Alhamis 1 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 3 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandene ke gabatar muku da shirin namu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika sakonnin gaishe-gaishen su zuwa ga 'yan uwansu da ke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru har ma da Chadi. Shirin zai fara da gaishe-gaishen sallah kamar haka.
Tafiya wai taranar Eid dun ba shakkala darmu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Bilal Badamasi ko gonmu shishi, mutumin Najeriya mazaunan ƙasar Masar. Ina mai yi mana addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ya karba ibadunmu, Allah ya sanya mana albarka. Ina mai addu'a Allah ya ji kan mahaifina, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya ji kan dan uwana Muhammad Sani, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya sanya ma iyalansa da bari a duniya albarka. Ina mai mahaifiyata addu'a da fatan alkhairi, Allah ya karba ibadinta ta gabatar, Allah ya kare ta, Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sata cika da kyau da imani. Ina mata barka da sallah. Ina yi ma Hajiya Ummi mama ta ta kaina, ina mata barka da sallah. Ina mata addu'a Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta gama da duniya lafiya, Allah ya sa ta gama da Hajiya lafiya. Ina wa musulman fadin duniya gaba daya fatan alkhairi da barka da sallah. Ina gaida Aisha, ina mata barka da sallah. Ina gaida Halima, ina gaida Malam da Adam, ina gaida Hajiya Ayush Nos, ina gaida Safiya, ina gaida Amara kullun kuka da gima, ina gaida Tami gatan babanta da mamanta, ina gaida Alhaji Ibrahim mai gidana, ina gaida gaba ɗaya al'umma fadin duniyar nan. Ina ma kowa da kowa barka da sallah.
Assalamu alaikum, sunana Idrisa Adamu, idan asalin jihar Yobe ne a Najeriya. Ina zauna nan kasar Cyprus a arewa bangaren Turkawa. Ina gaida mahaifina Alhaji Adamu da ke garin Damaso, ina gaida mamata da abokan zamanta. Baki ɗayan su ina gaida yayana Sa'idu Adamu, ina gaida alkali Sarkin Noma Ganina, ina gaida Habiba Adamu, ina gaida Asma'u Adamu, ina gaida Hawwa Adamu, ina gaida Mai Jidda Adamu, ina gaida Umayyatu Adamu, ina gaida Aliyu Adamu, ina gaida Abubakar Adamu wato Dokta kenan, ina gaida kanin kakata Alhaji Umaru, ina gaida kanin kakata Alhaji Adamu da ke garin Maiduguri, ina gaida kanin kakata Malam Silil da ke garin Damashiru, ina gaida abokina Bardi, ina gaida Dauda Abubakar, ina gaida Baita, ina gaida Malam Idris KDC, ina gaida Alhaji Sagir abokina, ina gaida Malam Baffa, ina gaida Muhammad Sadu Mala, ina gaida Baba Gana Mofiyo, ina gaida Alhaji Shatima, ina gaida Mailam Mai Mofiyo, ina gaida Alhaji Umar Bello duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Aunty Sa'adatu inkiya Maman Hajara, ina gaida Aunty Wilki, ina gaida Hadiza duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Muhammad Sanu Gulu, ina gaida Salisu, ina gaida Rabiu, ina gaida Adamu Hassan, ina gaida Ishaq wato babani kenan. Da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Aisha, ina miƙa gaisuwa na ga Ali, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Anat, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Muhammad. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin ya rabbi.
Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba.
Suna na Fatima Sani Usman, ni yar asalin kasar Najeriya ce. Ina karatu a birnin Sin. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga VOA Hausa. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga iyayena da ƴan uwana dake garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, Faruk Sani Usman, Najat Sani Usman, Sa'adat Sani Usman, Farida Sani Usman da Said Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kakannina da ke garin Katsina, Alhaji Usman Dan Baba da Hajiya Fatima Usman Dan Baba, Alhaji Lawal Sada da Hajiya Amina Liman Bello.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abubakar Hassan, wanda ke Egypt, ƙasar Masar. Ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah karama ga dukkanin al'ummar garin Cirumawa da kuma garin Malam da jihar Kano baki daya. Kamar kuma yadda nake miƙa saƙon gaisuwa ga yayanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da abokanan arziki, abokananmu kamar irin su Ibrahim Biliya da Maharazu da dukkanin dai abokanan arziki wanda Allah ya sa mu dace baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yakubu Sani Wudil Fahad a nan kasar Saudi Arabia. Ni dan asalin karamar hukumar Wudil ne a jihar Kano, Najeriya. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya baki daya, musamman al'ummar karamar hukumar Wudil da ma jihar Kano baki daya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa, iyaye da abokanan arziki. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna, duka da fatan sun yi sallah lafiya. Sai 'yan uwana Shu'aibu Sani, Dr. Muktar Sani, Bashir Sani, Ahmad Sani, Abdullahi Sani, Abubakar Shu'aibu, Ibrahim Sani, da 'yan uwana mata Maman Sa'adatu, Aunty Mero, Maman Nusaiba, Aunty Binta, Hajiya Umman Alhaji Kawu, Aunty Nafi, Aunty Jamila, Aunty Sadiya, Maman Nasra, Maman Kautsar, da ma Hajiya Hafsat, da kuma 'ya'yanmu duka. Ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya amshi ibadunmu.
Ta
alaikum. Sunana Aliyu Makama, ni asalin dan jihar Jigawa ne. Yanzu haka ina zaune a nan garin Hamburg dake kasar Germany. Da farko ina son na yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu ikon ganin watan Ramadana na wannan shekara cikin koshin lafiya muna. Aka yi shi muna raye. Allah ya maimaita mana. Na yi ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa. Sannan ina son na miƙa saƙon barka da sallah farko ga iyayena, wato Alhaji Makama Ibrahim, Hajiya Amina Aliyu, Hajiya Habiba Rufai, Hajiya Nafisa Makama, sannan ga matata wato Humaira Mustafa Sadiq, sannan ƴan uwana Usman Makama Ibrahim, Maryam Makama, Ibrahim Makama, Fatima Makama, Zakariya Makama, Asiya Makama, Aisha Makama, Al-Amin Makama, Hafsat Makama, Hawa Makama, Amira Makama, Rukayya Makama, da Yahya Makama. Sannan ga abokaina su Muhammad Salim Garwa, Mahmud Murtala Faruk, su Injiniya Nura Garwa, Injiniya Abbas, Injiniya Muhammad Nura Sheshe, Injiniya Abdul Majid Lawal, da su Aminu Balarabe, irin su Umar Modiwaru, su Ahmad Bashir Yahya, su Shafi'u Sagiru, su Abdul Hamid, su Ismail Inwa, da su Umar Bale, da dai lokacin duka da fatan kowa ya sallah lafiya. Sannan a ƙarshe ina son na miƙa saƙon barka da sallah ga lokacin mutanen da suke zaune a unguwar Kundila, Zaria Road da ke Kano, sannan da lokacin mutanen Jigawa State da Kano State gaba ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Salisu, da ina zaune ne a ƙasar Faransa. Ni asalin ƴar Kano ce, Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga iyayena maza da mata. Ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifiyata Hauwa, Hajiya Hauwa Ibrahim Sani. Ina fata an yi cikin sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa gaisuwata ga kawunnaina dukkaninsu, suna da yawa wanda ba zan iya lissafa sunansu gabaki ɗaya ba. Ina fata duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah ga abokin babana, aminin babana, wanda yana daga cikin wanda Allah ya ban mana shi yanzu da rai, Alhaji Nuhu Kazawa. Ina fata ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwata ga yayuna da ƙannena, zuriyar Alhaji Salisu da Hawwa'u, da dukkan sauran ƴan uwa baki ɗaya. Ina fata Munir Sale ya yi sallah lafiya da binta Ibrahim Bebeji. Ina fata ta yi sallah lafiya. Ina fata Hassana da Usaina Salisu da dukkan yi sallah lafiya. Ina fata Suleiman da Kabiru Salisu sun yi sallah lafiya. Ina fata Murtala Rahila Zahardin Ma'azzam duk Salisu kun yi sallah lafiya. Ina fata Najatu da Umar da Sadiq da Abdul Aziz da Idris da Hafiz duk kun yi sallah lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga jikokinmu baki ɗaya. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah ga ƙawayena Sahura, Habiba, Maryam Inuwa, Hawwa Inuwa, Lami Magaji, Zainab Musa Magaji, Bara'atu Aliyu, Hadiza Kabir, Nadiya Ado Sali, da dukkan sauran wanda kuka ji suna da wanda ba ku ji sunanku ba. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ba zan manta Rahinatu Nasiru Danbare da mijinta Alhaji Nasiru Danbare da Hadiza Nasiru Danbare. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ka maimaita mana, Allah ka sada mu da alkhairi. Bissalam.
Assalamu alaikum, sunana Laminu Idris Kaura, ni asalin mutumin garin Kaura na More ne dake jihar Zamfara dake Najeriya. Ina zaune a nan kasar Burtaniya a garin Sheffield. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci na bikin kowace sallah karama. Ubangiji Allah shi mai tumita mana ta baɗin baɗaɗa. Allah shi karɓe ibadunmu. Ubangiji Allah ka sa muna cikin wa'inda an gabata ma a lokacin watan azumi mai albarka. Sannan kuma ya zama muna cikin wa'inda za a gabata ma da waɗannan kwanaki na watan sallah. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ga matata Mabruka Tijjani Haya Kaura. Sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga 'ya'yana Ummu Aiman da Ummu Salma da Amira. Sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ga ƴan uwana da dangina kamar su Abu Mai Kwalla da Kaura da Antibinta da ake ce mata Alhaji.